the lawful removal of the Chief Justice of Nigeria, Justice Walter Onoghen, an action which constitutes a flagrant breach of our constitution and a frontal assault on our democracy.
Dan takarar shugaban kasa na babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Nigeria kenan, Atiku Abubakar, ke jawabi yayin taron manema labarai a nan Abuja, inda ke bayyana dakatar da babban alkalin kotun kolin Najeriya Justice Walter Onoghen a matsayin haramtacce, al'amarin da ya kira karan tsaye ga kundin tsarin mulkin Najeriya kana cin mutuncin tsarin demokradiya. Wannan matakin da General Muhammadu Buhari ya dauka wani irin kama karya ne irin na bangaren zartaswa da jami'ar APC ta dasa shi a tsarin tafiyar da kasa.
The serial disregard of court orders and consequent violation of constitutionally guaranteed human rights of our citizens.
Kin yin biyayya ga jerin hukunce-hukuncen kotunan kasan nan da kuma iwa yancin dan adam karan tsaye a Najeriya ya tabbatar da cewar General Buhari da gwamnatinsa sun kwammace su bi son ransu na makumbin tsarin mulki da doka. Waɗannan kuma bakin halaye ne ga kundin tsarin mulkin Najeriya, sai dai a ce ma kama karya ne irin na mulkin soja. Alhaji Atiku Abubakar ya ce ba kotun tama yaƙi da cin hanci wani sinadari ne na samar da kyakkyawan shugabanci a cikin ƙasa. To amma fa dole ake yin komai bisa doron doka. Batun da muke yi a nan shine ba wai alkalin alkalai ya laifi ko bai yi laifi ba, amma shin dakatar da shi an bi kundin tsarin mulkin Najeriya? Dukkaninmu shaida ne bisa yadda wannan gwamnati ta taiwa majalisar ƙasa hawan kawara. Wannan shine irin tsarinsu na demokradiyya. Yanzu kuma da wannan farmaki da ake kaddamarwa akan sashin shari'a, General Muhammadu Buhari ya bullo da wani sabon salo a tsarin demokradiyya da ba taɓa irinsa ba a tarihi, hatta ma a lokacin duhun mulkin kama karya irin na sojoji. Kuma ba za a amince da hakan ba.
General Muhammadu Buhari has set a new precedent in our democracy that has no equivalence in our history. Not even in the darkest days of military dictatorship, this cannot be allowed to stand.
Kokarin da muka yi don jin ta bakin masu magana da yawun shugaban kasa abin ya ci tura. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.